Cielo.
Ya, dímelo.
Cielo.
Cielo. Chango.
Zaka hada, zaka hada, que no puedo. Zaka hada, maka maria, yo. Cada bit. Zaha, antaba an hada maka. Antaba an hada maka mari. Antaba an hada maka mari. Na sabu wannan, na sabu na matan ne.
Ready Freddy, ni na san wannan matan ne da kana magana ba. Na saka hada su ne kuma su yi yawa. Banne to zaka bani da yanci
ganda, 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 ganda. Ina da mata a yola. Masu hada mini nono. Da kuma matan Kaduna. Faiza amna da Muna. Fitausi a Kano. Falmata Borno. Maryam tana Katsina. Rashida kuma Amina. Fatima Jigawa. Aisha Zamfara. Halima a Sokoto. Zainab da Zara a Gombe. Bauchi kam har su fitara. Duk suna tura mini masa. Fira da Shanshi Taraba. Katija da Binta Abuja. Ina da mata a yola. Masu aika mini nono. Da kuma matan Kaduna. Faiza amna da Muna. Fitausi a Kano. Falmata Borno. Maryam tana Katsina. Rashida kuma Amina. Fatima Jigawa. Aisha Zamfara. Halima a Sokoto. Zainab da Zara a Gombe. Bauchi kam har su fitara. Duk suna tura mini masa. Fira da Shashi Taraba. Khadija da Binta Abuja.
Warel wallahi kada burge ni. Naji abin haka babba matan babba a Najeriya ba kai kake da su kana da su an san da shirya dan Allah ka bar daya mana mutumina dan Allah ka bar daya nima in sa man masa ganda ganda
ina da mata a Ghana daga Kumasi har can cikin tema lafiya ake ka kama kake manta da shi ba designer buri sakile shi ai mu muke kai matan mu dila shi kawai zabi mota sai a baki shi ito ni nace babu bugari amma sai in baki shi legacy irin na shata Musa aini ne ogana I'm above in a summer I told you asani chan bisa dala I kill a dan Allah gaya mu subana wasa I'ma come to and kill him on camera The promise is getting bigger than the panda Say mun kebi grammy I told you subani Hold up let me flip it I'm searching morale you a genius Ina the shit good niggas are giddy And we steady counting the money Allah sir kiko tell her we do it bigger Run the city nobody can do it better And my niggas are ready to pull the trigger Just somebody will end up in cover Ima lama we can forget it I'm in J-Town winning Couple girls I've been in Life I'm living I put on for my city Made you goody while Like hip hop with me, Sandy and Ready. Been a boss from beginning anyway. Fucking up shit since I was in uni. I'm trying to trip with these commas. Double my digits and all of my niggas is ready.
Now go with
it.
Musa is coming, chum.
My boy is hectic. Hectic.
Musa is coming to Kefi. Musa is coming to Zaria. Musa is coming to Kowani Lumbu. Hey, Babu Baria. Musa is coming to London. Musa is coming to Mali. Musa is coming to America like Eddie Murphy. I need a king. Musa is coming to Turkey. Yani Nyabani Mbaki. Musa is putting the work in. All of my bitches is fucking. Musa is coming to Niger. Musa is coming to Sudan. Musa is coming. Musa is coming. Musa is coming.
Maza.
Okay, let me check out. Two guys who got issues. I watch what you. An jama ka duk matan da Najeriya kan wa kannan an ce ba dai ina so nake yi
ne ce ba haka bane fa tunda suka da kuma kare ne a to abu kare ka bare bare dai ba
wala a bani wace
abu ne a cikin ne kana da su da yawa ba kana da wannan yana ruwa kana da su da yawa an taba an hada maka sai na hada maka mari ne
eh na yadda
sai na hada banza
na yadda
ka ci banza fa
wani
dan ma ana rokanka ba kana da mutane ne ga banza ka kwashe su gaba ɗaya din
eh daji banza